saboda akwai ɗan ta take yin addu'a sai aka bar da aka ki faɗa miki wato abin da zaki miki addu'a wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana in suna da rai kenan imma yablughanna indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff duk wannan suna da rai wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima duk wannan suna da rai waghfir lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah duk wannan suna da rai waghfir sai in suka bar duniya kenan kini mai musu gafara Allah ka gafarta musu Allahumma ighfir li mawtal muslimin Allah ka gafarta wa musulmai Allah ka gafarta wa iyayena Allah ka gafarta wa yayana Allah ka gafarta ma dan uwana wannan shine kawai abin da yake so kuma hadisi sun fito da shi karara ba wani specific way addu'a da yake yi idza mata ibnu adam an qata amalu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu ay yad'u lahu bi du'a al barakat addu'a mai sa albarka addu'a na gafara ya Allah ka ramushe su ya Allah ka gafarta musu ba wai sai an ayyana rana ba bayan kwana 100 ko kwana 40 ko kwana ko sati 7 ko bayan shekara 7 har da tara waɗansu wurare ciyarwa ma ake yi wani ma zai bada kuɗi da Allah me ake yi na gidan nan wallahi yana ma baban sa ne addu'a wannan kuskure kullum ya kamata ki dinga musu addu'a wallahu a'la na'am
yace nayi niyyar yin musulmi sai na manta da raka'a biyu zan ka raka'a ɗaya ne bayan nayi sallama
kimantuwa ke raka'a ɗaya sai kin ƙara raka'a na biyu ya zama raka'a biyu kenan mai akhbari ya warware wannan matsala ina fatan da ɗalibin zai koma ya je karanta akhbari idan mutum yana islamiyya ne ya kokari ya karanta akhbari littafi ne babba duk wanda ya manta yana raka'a ɗaya sai ya ƙara raka'a ɗaya an fahimci wannan sallan ya sallame nafila yake yi kuma yana nufin ya yi witiri din na har wa yau yana iya ƙara raka'a ɗaya sai zama raka'a uku ba tare da ya zauna tsakaninsu ba idan ya zauna tsakaninsu ya sake zama din nan ya rabu kanwa idan ya gama ya yi ba'adi shi kenan ba wata matsala wallahu a'lam
kamar yadda malam ya yi bayani cewar exam malpractice haramu ne to wanda ya sayi result ba ko wanda ya biya kuɗi aka masa exam
wannan tambaya cikin abubuwan da muka yi a aji ne muka ce rashin dogoro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sa mutane ke siyan result mutane suna involving kansu a cikin exam malpractice abinda ake nufi da exam malpractice shine satan ansa a cikin jarabawa ko ki biya kuɗi a kawo maki tambayoyin kafin a shiga jarabawa kin bada ansa su kafin a shiga jarabawa ko kuma a'a sai da aka shiga cikin jarabawan malaman wai suna jin tausayin ku suka rubuta muku ansa da wanda ya rubuta ansa da wanda ya kwashe ansa da wanda ya bada ansa duk da baki daya sun yi haramu sai dai kai a jani ne gafara wajen ubangiji an gane wannan balle a ce wanda ya je siyar result din bai san ma ina sai jarabawan ba bai ma ta tambayin jarabawan ba kuma wai ta ci jarabawan wannan kuskure ne na zo su suna dariya
akwai exam
ofisar da yawa kenan to mu dai bai zai hana mun mu faɗi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wato Nigerian situation ne ya sa wai mutane ke haka the slogan cewa if you cannot beat them join them that is a devastating statement what is expected of you to say is if you cannot beat them leave them and do the right thing wallahi je ki dubi duk exam officer da ke karɓar kuɗi ba ta tsinana ma kanta kawai in tufa ne ta siya tufafin ne ya riga ya yage ya koma tsumma wa kuma laifin da ya yi ta yi inda Allahi maktuba an rurrubuta su saboda ka kawai mutum ya yi kokari ya zan cewa abin nan kuma wannan yana daga cikin abin da ya sa matasa ba su son karatu matasa yana kallon fim awa 12 matasa yana jin waka awa 12 matasa yana wajen gidan shayi yana discussion da abokanansa awa 19 matasa yana nan gidan mace yana tari da mace awa nawa yana da jarabawa bai zai karatu ba amma tunda ya san za a ba shi jarabawa wannan ba alheri muke ma kanmu ba alheri bane the law says exam practice awa ya kamata a kulle ki ne haka dokan kasan nan ya faɗa balle ma dokan Allah Allah dai ya kawo mana sauki man ghassana fa laysa minna haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wallahu a'lam
wannan take cewa tambaya ta ita ce mallam menene hukuncin matar da take da miji amma san ba bai da